sunana Abba Hassan wanda aka fi sani da Abba Baban Maja, shugaban kungiyar shigar da noma da kiwo a cikin gida, wato gida gida All Farmers Association Kano State, kungiya da take rajin shigar da noma da kiwo a cikin gida kamar yadda muke gani ana ya kasar waje, kuma shugaban kamfanin da Alat Tushen Birni Poultry Fish and General Enterprises. Makasudin shirye wannan taro muna shirya shine kamar yadda kuka sani duk shekara da nufin wayarwa da al'umma kai duba da yanayin shigowar hunturu da ake samun cututtuka masu yaduwa suke halaka miliyoyin gidajen kaji a jihar Kano, mata da matasa da suke cin abinci a wannan bangaren suke rasa ayyukan yinsu. Wannan shine makasudin da yasa duk shekara irin wannan lokacin kafin hunturun ya shiga yawa muke shirye wannan bita. To alhamdulillahi mun samu kamar mutum 400 zuwa 500 wanda suka halarci wannan bita tamu.
Ba mamaki kaga yato gwamnati da sauran masu fada a ciki. Ya ka kalli tasirin waɗannan maganganu da wanda kuka gayyata wanda suka zo taron suka bayyana wa su gwamnati da kuma masu fada a ciki.
To alhamdulillahi bisa kyakkyawan zato da muke wa wannan gwamnati ta mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ya turo wakilansa, gaskiya muna da ƙwarin gwiwa cewa in Allah ya yarda mun yi maganganu a inda suka dace kuma za a kai su inda suka dace, duba da yanayi a baya mun shayin irin wannan kiraye-kirayen ba a taba sauraron mu ba, ba a ma nuna abin da muke yi yana da muhimmanci ba, saboda mun kai invitation muna da acknowledgement a kowane office a wancan gwamnatin ba a taba sauraron mu ba, an goya mana baya, amma wannan karan jami'an gwamnati daga ko ina sun zo kuma sun faɗi maganganu masu daɗi waɗanda al'umma sun yi farin ciki, musamman kwamishiniya ta harkar mata. Kwamishiniyar mata Allah ya saka mata da alkhairi, akwai wakilin kwamishina na agric wanda yake Malam Ibrahim Gama, shi ma ya yi abin a zo a gani, ya ɗauki nauyin mutane da yawa akan wannan tsarin da muka bujiro da shi, Allah ya saka masa da alkhairi. Don haka a takaice mun ga tasiri na wannan gwamnatin da take ci a yanzu a wannan bita tamu ta wannan shekarar ta 2023.
Ta wannan bitar wani tasiri za ta yi ga su waɗanda suka samu horon da kuma tattalin arzikin jihar Kano?
Wannan bitar za ta yi tasiri ƙwarai da gaske, duba da yanayin abubuwan da muka koya. Mun koyar da yadda ake haɗa abincin kaji wanda yana ɗaya daga cikin kaso 65 cikin 100 na matsalar kiwon kaji a jihar Kano. Sannan mun koyar da su yadda ake ƙyanƙyasar kajin ma, wanda wannan idan duk abin da kake inda ya baka ƙyanƙyasa to an maka nisa. Kamar yadda a jihar Kano ba ma ƙyanƙyasa, ana ɗauko miliyoyin kaji daga kudancin Najeriya, duk abin da yake na genetics wanda suke wannan wanda suke genetics wanda yake hayayyafa wanda yake yaduwa da wuri-wuri ya bada nama da wuri, suna yin stocking ɗinsu a jihar Kano. Su kuma kai suna yin stocking ɗinsu a kudancin Najeriya, waɗanda suke kuma suke tsumburewa ake kasu jihar Kano. To yanzu mun zo mun yi wannan bitar mun wayarwa da al'umma kai yadda mace za ta dinga ƙyanƙyashe kajin Hausa da kanta da injin ƙyanƙyasa, yadda idan da zamuna Allah ya kai mu damuna za ki samu ƙwan zabi mace a gidanki ƙyanƙyashe zabi miliyoyi, kaga wannan zai taimaka gurin bunƙasa tattalin arziki da kuma siyasa ta tattalin arziki da take tsakaninmu da kudancin Najeriya, wannan zai sa mu rage yawan dogara da su. Wannan shine saƙona na ƙarshe. Shine ina tura saƙona ga mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf, zababben gwamnan jihar Kano, da MD na hukumar NADA Dr. Faruku Kurawa, da dukkanin wanda yake da ruwa da tsaki a wannan sana'ar tamu, dan girman zatin Allah a saman mana da guraren ƙyanƙyasa a jihar Kano, a daina mana odar kajin nan daga Ibadan. Mun gaji mun gaji, in dai har bayan ga Ayode zai iya yin gurin da za a iya ƙyanƙyashe kaza 20,000 a kullun, a dinga yanka 24,000 a kullun a bakiyar cikin across river. Mu dan mai jihar Kano ba za mu yi samfur ba arewacin Najeriya ta ɗauka, shi yasa dole a dinga ce mana ci makwance. Kuma wannan policy ɗin da yake kan su kajin parent stock ɗin da suke yin ƙwai ake ƙyanƙyashe burela, Allah ya ba mu sani akan yadda za a samar da su. Kawai dama muke na buƙata na gwamnati ta taimake mu, ta taimaki matasan jihar Kano, duk kajin da za a dinga ƙyanƙyashewa a wannan lokacin a taimaki matasa da mata na gwamnatin jihar Kano, a ba mu dama mu dinga ƙyanƙyashe su a jihar Kano. korance ne gwamnati ta bamu wanda babu ruwa mu kafa wannan masana'antar mu kuma mu dinga biyan gwamnati da kajin da zamu dinga yankacewa ana ba wa kallon mu waɗanda suke kajin nan masu lafiya ne ba waɗanda aka dauko su daga kudancin Najeriya ba da bacteria da virus duk sun gama yi musu illa a ka mana jihar Kano dan haka za ka ga mutun yayi retire ya bude gidan gona wata shi da gidan gonan nan an gama amma mu idan aka taimaka mai aka fa gurin kyankyasa a jihar Kano mu an mana komai da gurin yin abincin kaji a jihar Kano mu gwamnati ta ba mu ikon tallata wannan abin yadda Allah ya sa mutane suka karbe mu wannan lokacin an wuce shi.